الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 11 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 2 ga watan uku shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata. Na'am. To, bayani ya gabata ba su daya ba su biyu ba akan wannan mas'ala, ban ma mun ce da wato akan wannan hadisi a darasin mu na Sunan Tirmidhi. Hadisin salatu tasbih hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tattara hanyoyin da hadisin ya zo, kuma ya tabbatar da cewa hadisi ne sahihi. Kwarai kenan, ana iya komawa cikin Sahihu Tirmidhi. Na'am.
Sai ya ce bari ya tahi kamalon, ya yi ƙarya da ya ce bari ya tahi babban shago ya kawo. To, idan ya je ya kawo ya sai sai da ma mutuma.
Wani misali, mutum ne ya zo wajen ka sayan abu sai ka ce babu, sai ka ce amma ya dakata za ka je babban shago ka kawo. Ya je ya kawo abin ya sayar ma da mai saya, ya ɗau wani abu ya baka, shin ya halatta ka amsa? Kai ko ka san ba shi da wani shago face wannan shago na shi daya daya. To, ai da ya ce babban shago, ai ba yana nihin shagon shi ba, kalma ce wadda tana iya ɗaukan ma'anar shagon shi ko kuma wani shago wanda yake yafi nashi. Kenan, idan mutum ya yi kalma wadda take gamammiya, ba ka yanke hukunci akan wannan kalma sai ka ji menene bayanin shi, cewa bari in tafi babban shago na kawo maka. Kalma ce tana iya ɗaukan shagon shi, tana iya ɗaukan wani shago wanda yake na daban ba nashi ba. Na'am. Shi azumin nafila, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, mai azumi na nafila wato sarki ne na kansa, ma'ana yakan iya wucewa da azumi, kuma yakan iya ajewa ko da babu wata illa. Zaka iya wayuwar gari da azumi na nafila ba tare da wani illa ba, kuma ka aje, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne sahihi, Aisha Allah ikara mata yadda take faɗa, cewa so da yawa akan wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ya tambaye mu, shin akwai karin safiya? Idan akwai, mu bashi, idan babu sai ya ce na wuce da azumi. Wata rana ya zo ya tambaya, Aisha ta ce muka ce masa akwai wani nau'i na abinci da ake kiran shi hais, wanda nikakken garin alkama ne ake dama shi da man shanu da dabino, wato da cuku da sauransu. sai a cibra shi ya zamanto kamar dawo, to haka ake cin shi, shine ake kira haiz. Aisha take ce masa an mana kyautar wani abinci da ake kiran shi haiz. Manzon Allah ya ce mu gani, Aisha ta kawo masa. Manzon Allah ya dauka ya kai bakin sa ya ce da na wayi gari da azumi amma yanzu na aji. To dan haka shi mai azumi na nafila ba laifi bane ba, koda babu wani dalili yakan iya ajewa, kuma ba maganar ramuwa akan shi. Tare da cewa malaman Malikiya su ne suke ganin cewa baya halatta mutum ya katse wani aiki na nafila sai dai da dalili. Suka ce idan da gangan mutum ya katse aiki wanda yake na nafila, sallah ko azumi da sauransu, to wannan ya zo da laifi kuma dole sai ya rama. Menene dalilin su? Shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu adi'u allaha wa adi'u rasula wa la tu'idu a'malakum. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku muminai kuma ubangijin ku biyayya kuma manzansa biyayya, wa la tu'idu a'malakum, kada ku bata ayyukanku. Al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka ce wannan aya ba ta nihin cewa wato ba ta aiki ne, ba tana nihi cewa ba ta ayyuka waɗanda suke na nafila. Abinda take nihi kada ku bata ayyukanku shine ta hanyar nuna ma mutane cewa ku masu ibada ne, ko kuma jiyarwa, ko kuma kwarkwara shine wato guri, domin waɗannan abubuwa su ne suke ba ta aiki. Mutum ya yi aiki don a gani a yaba, ko don a ji a faɗa, ko mutum ya aikata aiki na alkhairi sannan zuwa wani lokaci ya hura ma wanda ya ma alkhairi, to waɗannan dukkansu su ne suke ba ta ayyuka. Ita shi ne abinda ayar take nihi. Don haka za ka iske mafi yawan malaman tafsiri suna fassara wala tubdilu a amalakum birriyadi wassani'i wa ghairi zalik. Na'am.
Kuma mutum da ya zo masallaci an yi abu da ya tambaya ce an yi sallah a cikin shi, an yi sallah amma ga wani yana nan yana sallah kana iya zuwa, sai yana bin wancan kin sallah wanda ya iske kin da aka yi da aka yi raka'a daya salamci shi wannan kin kenan wanda yake bin shi tashi zai ci gaba da sallar shi, sai ga har da wannan kin ya tashi ya ce Allahu akbar, kai tsammani a lokacin nan ne zai yi farilla, sai tambaye shi ce ko yanzu ne za ka yi farilla, sai ce mishi a'a ni na kare farilla ta, kuma sai ya ci gaba da sallar shi, kuma da ya kare sai ya yi ba a ji shi ne ce kaka sallar tashi take.
To wannan zance da ya yi zance ne akan ganganci, zance akan ganganci yana daga cikin abin da ke bata sallah. Duk wanda yake sallah ya yi magana da gangan, to wannan sallah ta baci. Maganar ya tambaye shi shin farilla ce kake ko nafila ce kake, wannan bata taso ba. Idan ka tarar da mutum yana sallah bai shafe ka ba ka san da cewa wace sallah ce yake farilla ko nafila. Iya abin da za ka yi sai ka dawo damar shi, ka zama mamushi ya zama lima. A lokacin nan iya abin da ka samu in ya salance sai ka tashi ka ci, ko iya abin da ya rage maka. Domin koyi da mai nafila ko mai wannan, domin mai farilla ya bi mai farilla, ko mai farilla ya bi mai nafila, ko mai nafila ya bi mai farilla, gaba ɗayan wannan nau'i uku ya tabbata ta fuskar dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Dalilai sun tabbatar da haka. Don haka idan ka tarar da masbuk, ma'ana wanda an rigaye shi da wani abu daga cikin sallah ta jama'a, limami ya salamce ya tashi yana ci ko iya abin da ya rage masa, to idan ka zo za ka iya tsayawa a damarsa ka kabbara ka zama mamushi ya zama limam. Idan ya salamce sai ka tashi ka ci ko iya abin da ya rage maka. Amma maganar cewa ya yanke ya tambaye shi sannan ya ci gaba da sallah a ƙarshe ya yi ba'adi, wannan ganganci ne. Shi kuma yin zance da ganganci a cikin sallah wannan yana bata ta. Na'am. Wai a zama na farko tahiyya ake takaita a kanta, ko kuma akan zo da salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai keɓanta ba da tahiyya ta ƙarshe, hatta da tahiyya ta farko. an gane ku akan yi masa salati kuma malamai sun tafi akan wajibcin haka karin bayani akan wannan mas'ala sai ka koma cikin sifatu salati nabi na Sheikh Nasir Albani yayi babi na musamman na yin tahiyya na yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tahiyya ta farko da tahiyya ta ƙarshe wanda salatin da ake masa ku shine salatin da ya karanta yanda yace ga yanda za a mu wanda ake kiran shi salatul ibrahimiya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin wato baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen jingina da wasu mu'amaloli waɗanda suke na daban wanda mun tsaya ƙarshen wato hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa la yamna anna jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidari manzon Allah yake cewa kada makwabci ya hana makwabcinsa kafa azararsa ko kurinsa wato a jikin bangonsa ma'ana idan makwabcinka ya bukaci cewa zai dan ƙara duri akan katangarka biyu zuwa uku bakin gwalgwalin da iyayen da zai wadace shi shi ma ya dan duro wato azarinsa ko kuma kurinsa domin ya zamanto shi ma yayi daki to in har babu wata cutuwa tattare da kai in ka bashi wannan izini to ba shi izini a wannan lokaci ya zama wajibi hana shi haramu ne an gane ko dan kasancewar jama'a ba dai ba suke ubangiji subhanahu wata'ala ya bambanta mu wani yafi wani wadata kuma mu ne ga irin lokaci da ya gabata wanda kasancewar lokaci ne wanda yake na kunci wanda so da yawa ɗakin da mutum zai gina ya shiga za ka ga cewa halin gina ɗakin nan ya zamanto wahala to anan yana da ɗan burginsa wanda zai iya ɗan tadowa to kuma ga katanga ko kuma ga tsuru naka kusa da nashi anan maimakon sai ya tada ɓangare hudu kaga idan yana jikin tsuru naka kenan ɓangare nawa zai tada mai yiwa ya tada biyu ko uku gaya shi ne ya tada uku kenan wannan bango naka ya riga ya zamanto shi ne kariya kenan ga ɗakin shi to anan sai ya nemi izinin ka cewa yana buƙatar zai hudu kurin shi ya shigo ɗakin ka ya hau kan katangar ko kuma zai jera azarunsa akan katangar ka ya dora su biyu to anan in har babu wata cutuwa tare da kai to baya halatta ka hana shi idan ya zamanto babu cutuwa tare da kai kuma ka hana shi ya dora to shari'a ta ba shi damar yakan iya kai ƙara wajen alƙali kuma alƙali ya ba shi izinin cewa ya dora dole ne saboda haƙƙin makwabci haƙƙi ne wanda yake mai girma wanda bayani ya gabata akan haka to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yamna anna jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidari kada makwabci ya hana makwabcinsa kafa wato azara ko kuma ka ce kuri fi jidarihi a jikin bangonsa to haka misali lokacin da makwabcinka ya buƙaci cewa wani zan tullo wato magudanar ruwa ruwan gidana ya ringa bi ta cikin gidanka in ya so sai ya fita titi wanda babu ta inda zai iya fitar da ruwan shi in ba ta hanyar gidanka ba kuma kai wannan ruwa in ya biyo ta cikin gidanka babu wata cutuwa tare da kai ba zai maka wata illa ba to anan baya halatta ka hana shi saboda su da yawa za ka ga wasu daga cikin masu gidaje waɗanda ba su da mafitar ruwa duk ran da aka ce damuna ta yi to babu kwanciyar hankali tattare da su saboda in an yi ruwa musamman ruwa na dare za ka ga an kwana ana kulfa ruwa ana zubo shi saboda babu ta inda zai bi. To anan in makwabci ya bukaci cewa ya hudo ta gidanka, ruwan gidan shi ya shigo ta gidanka ya fita titi, in babu wata cutuwa tare da kai dole ne ka bashi izini, hana shi haramun ne. An gane ko? Kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa kada makwabci ya hana makwabcinsa ya dora kurinsa ko kuma azare shi a jikin katangar shi ko a jikin suranka. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai ya ci gaba da fada yake cewa mali arakum anhamu uridi, me yasa naga duk kuna bijirewa game da wannan sunna? Mali arakum anhamu uridi, me yasa mini nake ganin cewa kuna bijirewa game da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Mun yi bayani a baya abinda ake nihi da sunna ba ana nihi sunna sabanin wajibi kamar yadda yake wajen malaman fiqh. Idan aka ce sunna, abinda ake nihi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yazo da shi, wanda tafarkin sa fa ya kunshi abubuwa waɗanda suke na wajibi da abubuwa waɗanda aka so mu'mini ya aikata. An gane ku? Kenan addamira anan yaudu ila sunna, mali arakum anhamu uridi, yace me yasa mini naga duk kuna bujirewa wato game da wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada makwabci ya hana makwabcinsa ya dora azarunsa ko ya dora kurinsa a jikin bangonsa. Sai yace wallahi la arun yanna biha baina aktafikum, yace na rantsi da ubangijin da ya halicce ni, anan zamu fa'idanci halaccin mutum yayi rantsuwa ba tare da an rantsar da shi ba, domin ya karfafa musu labari. Yace wallahi la arni yannabiha baina aktafikum, yace na rantsi da ubangijin da ya halicce ni, yace wallahi sai na jefa wannan sunna tsakankanin ku ko kuna so ko kuna ki, ma'ana ku kun so ko kun ki, sai na watsa ta kowa ya sani. Kaga anan sai da ya karfafa maganarsa, wato da harafi na karfafa, wato da adawatu waɗanda suke na karfafa zance guda uku. Abu na farko ne yace wallahi yayi rantsuwa da ubangijin da ya halicce shi. Abu na biyu shine lam, yace la arniyanna. Na uku shine nuna tauke, yace wallahi la arniyanna biha baina aktafikum, yace na rantsi da ubangijin da ya halicce ni, lalle ne sai na jefa wannan sunna tsakankanin ku. Lafazin aktafikum jam'i ne na katif, idan aka ce katif shine kafada. An gane ku? Shine kafada. Me yake nihi baina aktafikum tsakankanin ku? Sai na yada wannan sunna kowa ya sani, kenan ku duk abinda ko ku so ko ku ki sai na bayyana. Shine muka yi bayani a baya a takaice. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana cewa dole ne mumini yayi kokari ya kiyaye haƙuƙuwa na makwabtaka, ko da ta hanyar jimre ma wani abu wanda yake da cutarwa. Ko da kai zaka cutu haƙƙin makwabci, to abinda ake buƙata kai kokari ka jimre. Wanda mun yi bayani a baya, ba ma maganar mutum ya hudo ɗakin ka ya soko kurin shi ko ya dora azarinsa, hatta da hanyar ruwa a yau da yawa za ka samu daga cikin makwabta sukan hana makwabtansu, kuma ba tare da cewa in ruwan ya biyo ta cikin gidansu za su cutu, amma sai su hana. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa muminai, musamman waɗanda suke masu makwabtaka da juna, abinda ake buƙata ya zamanto akwai taimakekeniya tsakankaninsu, sannan akwai rangwame da kau da kai game da wato dukkan wasu haƙuƙuwa waɗanda suke na makwabtaka. Sannan wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa wato in dai kana da wani abu wanda yake na sani a wajenka, to ya zama wajibi akan ka isar da shi. In dai akwai wani ilimi a wajenka, fahimtar wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen shari'a, idan ka kasance a cikin jama'a, jama'ar da suka jahilci wannan hukunci, ko kuma jama'ar da su ko kuma jama'ar da sun sani wannan hukunci amma sun kauda kai sun kaurace masa, to abinda ake bukata kai kokari ka isar da wannan ilimi ka bayyana shi a cikin jama'a. Sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana halaccin wato ayi inkari ga duk mutumin da ya bar wani al'amari wanda shari'a ta shar'anta, an gane ko, a masa inkari a nuna masa cewa bai yi daidai ba, kamar yadda anan Abu Huraira yake cewa mali arakum anhamu ridi, me yasa naga duk kun bushire ma wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan hadisi yana kara tabbatar mana baya halatta barin wani abu wanda yake na hukuncin addini domin cewa jama'a sun jahilce shi ko kuma sun bujire sun kauda kai. Abinda ya zama wajibi ka tabbata akan shi har mutane su koyi wannan abu, su tabbatar da cewa addini ne, kuma su karbe shi da hannu biyu. In har gaskiya ba a bayyana ta saboda jin kunyar idan wani, yaya za a yi mu yau mu fahimta maganar cewa kunyar wani nake ji, ko kuma a jama'a sun jahilci wannan al'amari, idan na fito na bayyana ta kan iya yiwuwa su yi kyamata su kaurace mu, wannan duka bai taso ba. Zukatan bayi gaba daya a hannun Allah suke, shi yake jijjuya su iyayen da ya ga dama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna quluba bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman kaqalbi rajuli kaqalbin wahidin yuqallibuha kayfa sha aw kama qala. Manzon Allah yace lalle zukatan ƴaƴan adam gaba daya suna tsakankanin yatsotsi guda biyu daga cikin yatsotsin Ubangiji subhanahu wataala, tamkar zuciya daya gaba dayan zuciyar ƴaƴan adam, yanda ka san zuciya daya daya haka suke a tsakani yatsa biyu daga cikin yatsotsin Ubangiji subhanahu wataala. Mun fahimci ma'anar yatsa amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yanda yatsotsin Ubangiji subhanahu wataala suke, amma za mu tabbatar masa kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa wannan sifa sifa ta yatsa. Allah Allah yace Ubangiji ta'ala yana juya waɗannan zukata iyayen da yaso, kaga anan maganar cewa za su kyamace kama bata mata su ba, Ubangiji subhanahu wataala shi ke sanya bayinsa su so wanda yake so a so, kuma shi yake sanya su su ki wanda yake so a ki. Dan haka in ka tabbata abu shari'a ce, to anan maganar jin kunyar wasu ko tsoron za a kyamace ka ai maka menene, duka wannan mai dashi gefe, yi kokari ka bayyanar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ma bai yi sani bai yi sani, domin ladan ka yi ta gudana har izuwa kiyama, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yanqusu zalika min ujurihim shay'a. Manzon Allah yace duk wanda ya sunnanta sunna kikkiawa, manzon Allah yace ya cancanci ladan wannan sunna da ya sunnanta da ladan duk waɗanda suka yi aiki da ita bayan shi har izuwa kiyama, kuma ba tare da an tauye wani abu daga cikin ladan su. Sunnan ta sunna kikkiawa, ba ka kirkiro wani abu ka zo da shi cikin addini ka ce sunna ne, a'a, abinda ake nihi da sunnan ta sunna kikkiawa abu ne tabbatacce a shari'a mutane sun jahilce shi, ka fito ka bayyana musu cewa abu kaza karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su fahimci haka su yi aiki da shi, ko kuma daman sun san da abin amma sai suka kaurace masa ba sa yi, kai sai kai kokarin bayyanar da shi kana ce akan shi har ya zamanto jama'a suka yi koyi da kai, to wannan ladan ka ba zai yanke ba har zuwa kiyama duk wanda yake koyi da kai akan wannan aiki. To dan haka anan ka'ida malamai suka ce wannan hadisi yana tabbatar da cewa baya halatta barin wani hukunci na shari'a domin cewa jama'a sun jahilce shi ko kuma sun kauda masa kai. Abinda ya zama wajibi mutum ya tabbata akan shi har mutane su koyi wannan al'amari, su karba da hannu biyu su ma su nace akan yin aiki da shi. Dan haka anan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa wallahi la arumi yannabiha baina aktafikum. Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 93 بعد 200 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلمك ده شبر من الأرض دوكه من سبع أرضين. Wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne na 293 riwaya ta Aisha Allah ya fara mata yadda take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa man zalama qida shibri manzon Allah ya ce duk wanda wato yayi zalunci ki da shibri wato gwalgwadan shine dani daya min al-ardi na kasa manzo Allah yace duwikahu min sabai ardi a ranar kiyama wato za a yi masa rataye a wuyansa wato na sama na kasan bakwai rataye za a masa wato na kasan bakwai za a yi masa a ranar kiyama an gane ko kakka karanta kaida in aka ce alkaid wato shine da baibayi in aka ce alqid bi ma'ana alqadr shine yace man zalama qida shibrin manzon Allah yace duk wanda yayi zalunci qida shibrin gwalgwadan dani daya idan aka ce dani shine da mutun yakan ware yatsotsinsa daga babbar yatsa an gane ko babbar yatsa zuwa yatsa ta tsakiya kenan babbar yatsa ita ce ake kiranta al-ibham yatsa ta tsakiya ita ce ake kiranta al-wusta to haka da mutun zai yi shine ake kira da dani shine manzo Allah yace man zalama qida shibrin min al-ard duk wanda yayi zalunci na kasa gwalgwadan dani daya an gane ku ma'ana gida ko fili ko gona da makamantansu manzo Allah yace duwikahu min sabai ardi wato za a yi masa maratayin wuya na kasan bakwai a ranar kiyama lafazin duwikahu an ciro shi ne daga abbauk idan aka ce abbauk wato shine maratayi ko kuma ka ce dan wuya kamar yanda akwai wasu abubuwa da ake sakawa na fata wanda ake sa ma raƙumi a wuyansa ko da wakai ko jakai wanda na ado ne wanda ake kiran shi dan wuya to shine ake kira da abbauk ma'ana za a yi masa kenan dan wuya ko kace za a yi masa maratayi na wuya na sama na kasan bakwai gaba ɗaya za a rataya masa a ranar kiyama idan mutun ya zalunci daidai da dani daya wanda yake na kasa kafin bayani yazo akan hadisin akwai hadisai da dama waɗanda suke bayani game da wannan abinda wannan hadisi ya kunsa na irin sakamakon da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ma duk wanda yayi irin wannan zalunci a ranar kiyama akwai riwaya ta wato Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda shi ma ya rawaito wannan hadisi kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim kamar yanda wannan Sa'id ibn Zaid kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito shi ma yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu man zalama min al-ardi shay'an uwikahu min sab'i ardi manzo Allah yace duk wanda ya zalunci wani abu na kasa kaga a can hadisin Aisha me yace qida shibri gwalgwadan dani daya to anan sai yace man zalama min al-ardi shay'an shay'an anan ne kira ce fi siyaki shar dan haka koda bai kai dani daya to Ubangiji subhanahu wataala zai azabtar da wannan bawa irin wannan azaba a ranar kiyama koda bai kai dani daya ba shine yace duwikahu min sabai ardi za a yi masa maratayin wuya na kasan bakwai a ranar kiyama ma'ana za a rataya masa a wuyansa sannan akwai riwaya ta Abu Salama Allah ya kara masa yadda yake cewa kana tubaini wa baina unasin husuma yace na samu wani sha'in ja tsakani na da wasu jama'a muka dan samu hayaniya sai aka faɗa ma Aisha Allah ya kara mata yadda ai Abu Salama da shi da Suwan sun yi rigimar gona. Aisha sai ta kira ya Abu Salama, sai ta ce masa ya Aba Salama ijtani bil arda, ta ce masa ya kai Abu Salama, ta ce wallahi ka nisanci lamarin gona, kasa ka nisanci lamarinta. Ta ce fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kala, ta ce domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yana cewa man zalama qila shibrin min al-ardi wiqahu min sabai ardi, duk wanda yayi zalunci na kasa, gona ko gida, gulgudan dani daya za a yi masa dan wuya na kasan bakwai a ranar kiyama, ma'ana za a rataya masa gaba daya. Shine kenan sababin wannan hadisi kenan wanda malam ya zo da shi a farkon babu. Haka akwai hadisi wanda yana cikin Sahihul Bukhari, riwaya ta Abdullah ibn Umar, Allah ya kara musu yarda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa, yana cewa man akhadha min al-ardi shay'an bi ghairi haqqihi khusiba bihi yawm al-qiyamati ila sab'i ardi, duk wanda ya riki wani abu na kasa, gida ko gona, bi ghairi haqqihi ba tare da haƙƙinsa ba, zalunci ne ba naka bane, ka danne haƙƙin jama'a, manzon Allah yace khusiba bihi yawm al-qiyama, za a juyar da kasa da shi a ranar kiyama ila sabai ardin, sai yayi nutsu har zuwa karshen kasan bakwai. Kaga wannan yana nuna irin nau'in azabar da za a yi masa, za a juyar da kasa ya nutsi a cikin ta, sai yayi nutsu ya kai karkashin kasan bakwai. Sannan akwai hadisi wanda na cikin Sahihu Muslim, shi kuma riwaya ta Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa, la ya'khudhu ahadun shibran min al-ardi bi ghairi haqqihi illa tawwaqahu Allah ila sab'i ardin yawm al-qiyama. Manzon Allah yana faɗa, yana cewa babu daidai da mutum daya wanda zai riki daidai da dani daya na kasa ba tare da ya cancanta ba, an gane ko, ba haƙƙin shi bane, amma daidai da dani daya ta hanyar zalunci ya karbi ma jama'a. Manzon Allah yace illa tawwaqahu Allah ila sab'i ardin yawm al-qiyama, face sai Allah ya masa maratayin wuya zuwa kasan bakwai gaba daya a ranar kiyama, Ubangiji ta'ala zai rataya masa. Sannan akwai hadisi shi ma na cikin Sahihu Muslim, hadisin Wa'il ibn Hujr, Allah ya kara masa yadda, yake cewa kuntu inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na kasance wata rana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa atahu rajulani yahtasimani fi ard, wasu mazaje biyu suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jayayya game da wata gona. Fa qala ahaduhuma, ɗaya daga cikin su sai ya ce, ya rasulullahi inna hadha intaza ardi fil jahiliya, yace ya manzon Allah, wane da kake gani wanda na kawo ƙara, gona ta yi muhim karfi ya karfe ta tun a jahiliya. Qala, sai manzon Allah yace masa, bayyinatuk, ina hujjarka, ina shaidunka. Qala, sai yace laysa li bayyina, yace ya rasulullahi bani da wasu shaidu akan haka, amma hin karfi ne ya mun tun a jahiliya, ma'ana kafin Allah ya azurta mu da musulunci. Manzon Allah yace masa, bayyinatuk, ma'ana ina shaidunka. Qala, sai yace laysa li bayyina, yace ya rasulullahi bani da wasu shaidu. Qala, sai yace yaminu, to tunda baka da shaidu a yanzu rantsuwa zai, shin haka ne, ya karbe maka ko bai karbe ba? In yayi musancewa bai karbe maka ba, to babu abin da zai wanke shi ya kubutar da shi game da wannan tuhuma, sai rantsuwa da Allah, tunda kai baka da shaida, to kenan shi iya abin da yake kan shi ya rantsa da Allah in har ba haka bane. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, albayyinatu ala almuddi wal yaminu ala man ankar. Manzon Allah yace lawyu uqan nasu bi da'awahum, yake cewa lawyu uqan nasu bi da'awahum, yake cewa ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, yace lakini albayyinatu ala almuddi wal yaminu ala man ankar, yace lawyu uqan nasu bi da'awahum, da a ce jama'a akan dauki duk abin da suka kawo ƙara suka faɗa a dauka a basu. Manzo Allah yace da wasu jama'ar sun yi da awar dukiyar jama'a su ce ta su ce ko kuma jinanan su dan rashin tsoron Allah. Idan kun samu takun saka da mutun sai ka kai ƙarin shi kace kana bin shi miliyan 10 kuma dole a dauka a baka, ko ka ce ai ya kashe maka dan uwa kai ma kana bukatar a baka shi kai kisasi. Shine manzo Allah yace inda a ce al'amarin za a dauka a ba mutane da sanadiyar kai karin da suka yi duk abin da suka kawo kara a dauka a basu. Manzo Allah yace da wasu mazajen yace sun kai karin dukiyar wasu ko jinanan su su ce nasu. Manzo Allah yace lakinil bayyinatu alal muddi, sanadi kawo shaidu sun tabbata akan wanda ya kai kara. Idan ka kawo kara to sai a ce ina shaidunka, sai yace wal yaminu ala man ankar, manzo Allah yace rantsuwa kuma ta tabbata akan wanda ya musu. To dan haka anan manzo Allah sai yace masa ina shaida akan cewa ya kwace maka gona ya maka hin karbi, yace laysa li bayyina, yace ya rasulullahi ba ni da shaida. Kana sai yace to yaminu, iya abinda za a yi rantsuwa zai yi ya wanke kansa. Kana sai yace idan yadhhabu biha, yace ya rasulullahi in kai yi rantsuwa fa tafiya zai yi da ita dan ba tsoron Allah ba gare shi. Kana sai manzo Allah yace laysa laka illa zaka, ba ka da wani abu in ba wannan ba, rantsuwar ita ce zai yi. Kana sai wato wa'il yake fada falamma qama li yahlif, lokacin da wannan ya tashi domin ya yi rantsuwa da cewa bai amshe masa gona ba. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace man iktaba ardan zaliman laqiya Allah wa huwa alaihi ghadaban, manzo Allah yace duk wanda ya yanki kasa akan zalunci ko mun kankantar ta, manzo Allah yace zai hadu da Ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama, Allah na masa fushi. Lokacin da shi wannan mutum ya tashi zai yi rantsuwa, manzo Allah ya karanta wannan hadisi, kaga ashe rigimar gona na mutum ya yi rantsuwa ya cinye ma jama'a gonarsu abu ne wanda yake da daddi. So da yawa a yau mutum akan ƙarya sai ya tashi ya yi rantsuwa ya ce wannan gona tashi ce ya gaje ta daga kakan shi wani, shi ma daga kakan shi wani, shi kuma gonar ara musu ne akai, zamani yayi zamani, yau an wayi gari masu gonar suna bukata, kawai sai ya yi kunnan uwar shegiya ko ya yi kashi ya nuna cewa wannan gona kawai tasu ce. Idan an je gaban alkalai sai ya ce a bashi Qur'ani ya rantse, kuma ya tabbata ƙarya yake, shi kawai abin da yake so sai ya mallake wannan gona, wai ya mutu ya bar ma iyalin shi gado. To shi ne a nan lokacin da ya tashi zai yi rantsuwa, manzon Allah ya razanar da shi, ya masa kashe shi, ya masa barazana, ya ce duk wanda ya yanki kasa akan zalunci zai haɗu da Ubangiji subhanahu wataala yana mai fushi da shi. Wanda kowa yana famar a ce a ranar kiyama ya haɗu da Ubangiji subhanahu wataala, Ubangiji ta'ala yana mai yarda da shi. Duk wanda ya tashi a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wataala na fushi da shi, to wannan ya tabi waliyazi billahi. Sannan akwai hadisi wanda na cikin musnad na al-Imam Ahmad da sahihu Ibn Hibban da al-Mu'jamul Kabir na al-Imam Tabarani, wanda hadisi ne kikkiawa, riwaya ta Ya'la ibn Murrah, Allah ya kara masa yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ayyuma rajulin zalama shibran min al-ardi kallafahu Allahu an yahfirahu hatta yabluga sab'a ardi ثم يدوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya zalunci daidai da dani daya na kasa, Ubangiji ta'ala zai kallafa masa gina wannan kasa sai yayi rami. An gane ko iya inda ka zalunta, Ubangiji ta'ala a ranar kiyama zai sanya cewa dole sai ka gina wannan. Kuma kar ka yi tsammanin cewa barmil za a kawo maka da diga da sauransu, da wannan da diga da sauransu, da hannunka za ka tona. Tonawar kar ka yi tsammanin cewa idan ka yi kamu ɗaya ko kamu biyu za a kyale ka, sai ka kai karkashin kasan bakwai, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada. In ya tuna gaba daya, ya tuno duka kasar da take daidai iya abinda ya zalunta. Mun gane ko? Misali in kamar gona ce, gaba dayan gonar za a kallafa masa, sai ya tuna ta yayi rami ya burci ko kasar wannan tun daga duranta har izuwa karkashin kasan bakwai. Idan ya gama tunar summa yudawwiquhu yawmal qiyama, sannan ubangiji ta'ala ya masa maratayin wuya gaba daya abin da ya tuno za a rataya masa a wuyansa, hatta yufsala bainan nas, ya ci gaba da daukan wannan kasa yana dandanar azaba har sai an kai lokacin da za a rabe hukunci tsakankanin jama'a. Wanda yinin alkiyama yini ne wanda gwalgwadon tsawon shi shine shekara 50, kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa. A wata riwaya sai ya ce, man akaza ardan bighairi haqqiha kullifa an yahmila turabaha ila al-mahshar, duk wanda ya karbi wata kasa ba tare da haƙƙinta ba, ma'ana ta hanyar zalunci, manzon Allah ya ce za a tilasa masa a kallafa masa a ranar kiyama gaba ɗayan kasar sai ya ɗauko ta a gadon bayansa, a rataya masa a wuyan shi, ya zo ya kinkimo ta, ya zo wurin da za a yi taron kiyama. Kaga wancan hadisi kenan da ya gabata na ya alabun murra, yana nuna mana irin azabar da za a ma bawa. Kenan iya gwalgwadon wurin da ya zalunta za a sa ya tono kasar tun daga duranta sai ya kai karkashin kasan bakwai, sannan gaba ɗaya kuma sai a rataya masa a wuya. Idan an rataya masa a wuya kuma za a tilasa masa ya ɗauko ya zo inda za a yi taron kiyama. Idan ya zo kuma zai ci gaba da ɗaukan wannan kasa a wuyansa sai an kai lokacin da aka raba hukunci tsakankanin jama'a, ya san makomarci in ma aljanna ko wuta. A wata riwaya sai yake cewa, man sarika shibran min ardin aw khalla jaa yahmiluhu yawmal qiyamati ila asfali ardi, manzo Allah ya ce duk wanda ya saci daidai da dani dai na kasa ko kuma amfaninta, ma'ana wanda take fitowa kasa ce ma jama'a, manzo Allah ya ce zai zo yana dauke da wannan abu a ranar kiyama har izuwa kenan karkashin kasan bakwai gaba ɗaya za a tono, zai tono da kansa sannan a rataya masa a wuya. Sannan akwai hadisi wanda na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Amir ibn Wasila, Allah ya kara masa yadda, yake cewa na kasance a wajen Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, fa atahu rajulun, sai wani mutum ya zo masa, fa qala, sai ya ce, ma kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusiru ilai, yace menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buye ya baka labari bai ba sauran jama'a ba. Qala, sai yake cewa, fa gadiba Aliyu dan Abi Talib, sai ya fusata ya cika da fushi. Wa qala, sai yace, ma kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusiru ilayya shay'an yaktumuhu an-nas, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto ba da zai koye wani abu ya gaya mun ni kadai, bai zamanto ba da zai gaya mun wani abu ya koye ma jama'a yake gaya musu. Kamar yadda in shi'a suke da'awar cewa ai akwai wasu maganganu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance Aliyu ya masa bayani bai ma sauran jama'a ba, Aliyu nan yana tabbatar mana cewa manzon Allah bai ware shi daga cikin jama'a ya faɗa masa wani abu wanda zai koyi ma sauran jama'a. Sai ya ce, ghaira annahu qad haddathani bi kalimatin arba, sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari game da wasu kalimomi guda hudu. Fa qala, wato sai wannan mutum ya ce, ma hunna ya amiral mu'mini, wasu kalimomi ne guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa maka. Qala, sai Aliyu ya ce, la'ana Allah, Aliyu sai yake cewa, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man la'ana walida, ubangiji ta'ala ya la'anci duk mutumin da ya la'anci mahaifansa, ma'ana duk mutumin da ya zagi mahaifansa to Allah ya la'ance shi. Sai ya ce, wa la'ana Allahu man zabaha li ghayrillahi, kuma Allah ya tsine ma duk mutumin da ya ma wani Allah yanka, duk wanda ya ma wani Allah yanka to Allah ya tsine masa albarka, kamar wanda suke ma aljini yanka ko ama gunki yanka ko ama wani abu can daban yanka, to wannan duk wanda ya irin wannan yanka Allah ya tsine masa albarka, kuma sunansa mushriki, domin yanka ibada ne. duk wanda yema wanin Allah yanka domin neman kusaci da girmamawa to wannan mutum kafircin sa ya tabbata kamar yadda Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana yanka ibada ne qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin haka yace fa salli li rabbika wanhar to shine anan yace wala anallahu man zabaha li ghayrillahi kalima ta biyu manzon Allah yace Allah ya tsine ma duk wanda yema wani Allah yanka jama'a nawa ne yau suke ma aljanni yanka wanda aljanni ko ba mutum ba shi da lafiya a jini sai a ce ai aljanni ya ce sai an zubda jini sai an yi kaza shi kuma wai lafiya yake nema ido rufe sai ya mai kauya duk wanda ya ma wani Allah yanka wannan ya kafirta ya zama mushriki dole ne ya jaddada musuluncin sa ya dawo musulunci idan ya mutu akan haka bai tuba ba Allah ya haramta masa aljanna innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar sai yace wa la'ana Allahu man awa muhdithan kalima ta uku yace naji manzon Allah yana cewa Allah ya la'anci duk wanda ya mara ma dan bid'a baya akan yada bid'arsa duk wanda ya taro da dan bid'a ya bashi kariya ya taimaka masa akan yada bid'arsa shi ma wannan tsini wato ubangiji tsini wato ubangiji subhanahu wata'ala ta tabbata akan shi nawa ne a yau suke taimakawa akan yada bid'a a ban kasa a zama kishiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk abin da ka tabbata safanin sunna ne to a matsayin ka na musulmi baya halatta ka kawo agajin ka da gudunmuwa idan ka bada ka taimaka ne akan cewa a rubuta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin awa yana daga cikin al'iwa shine ka ba ka taru mutum ka bashi tsaro da kariya ka taimaka masa shine yace wala anallahu man awa muhdisan yace Allah ya la'anci duk wanda wato ya mara ma dan bid'a baya ma'ana ya taro shi lafazin ihdath anan kala biyu ne akwai ihdath fi dini ma'ana kirkira wani abu azo da shi a matsayin addini abu na biyu shine dan ta'adda wanda zai ringa kokarin yada banna a ban kasa an gane ku domin anan akwai ihdath wanda yake na kirkira wani abu a shigar da shi addini akwai ihdath wanda yake na yada banna a ban kasa kamar misali ka tabbata wannan dan kwaya ne kwaya yake sayarwa ka zo ka bashi mafaka domin ya ci gaba da sayar da kwaye shi ko wannan ka tabbata barawo ne yana satar dukiyar mutane ka zo ka bashi gida ka bashi mafaka to wannan duka wanda yi ba irin waɗannan azzalamai mafaka to shi ma yana karkashin la'anta ta Ubangiji subhanahu wata'ala na hudu sai ya ce wala anallahu man gayyara manaral ardh Allah ya tsine ma duk mutumin da ya canza alamu waɗanda suke na ban ƙasa yana daga cikin alama ta ban ƙasa shine iyaka da ake in ma iyaka ta gona daga nan zuwa nan gonar wane ce ga iyakar da ta raba su daga nan zuwa can iyakar wane ce sai ka zo ka ringa canza iyaka ka ringa matsuwa ko kuma iyaka ta gida wanda kowane gidaje an sanya iyaka bakin nan shine karan wani daga nan zuwa nan shine na wani sai ka tone wannan alama da ake sanyawa ka matsota wajen ka kara ma gidanka fadi to ka kara kuntata gidanka wanda yake na kiyama saboda kasancewar wannan canza iyaka da kai za ta janyo maka la'anta ta Ubangiji subhanahu wataala yana da kuma daga cikin canza alamu waɗanda suke na ban kasa alamomin da ake sanyawa domin gane hanya kamar yadda misali akwai alamomi da ake sawa kamar a wancan lokaci kamar misali masu tafiya a cikin sahara da sauransu za a sanya alama idan ka je wuri kaza abu kaza ya rige maka zuwa gari kaza ko kuma hanya kaza mai kai ka kaza ce sai ka zo ka canza wannan domin ka makautar da mutane kuma yana daga cikin alamomi na hanya na ƙasa kamar misali irin waɗannan abubuwa da ake sanyawa na cigaba wanda kasancewar laifi ne babba irin kashe waɗannan wutace da ake sanyawa domin ba da hannu akan titina da irin fano-fano da ake sanyawa an zo an sanya wannan fanu domin mai tafiya ya san da cewa akwai rami a gaban sa, ko a gaban sa akwai tudu, ko a gaban shi akwai kwana, ko kuma daga nan zuwa kaza, wato iya abin da ya rage masa kilo kaza ya rage masa, ko kuma an zo an sanya waɗannan mutace domin in ja ta kama a tsaya, in tsanwa ta kama a wuce, in ruwan gora ta kama cewa mutum ya yi taka tsantsan ya zo a sannu, sai kuka zo kuwa kashe waɗannan mutace. Wannan yana daga cikin canza alamomi waɗanda suke na ban ƙasa, domin an sanya waɗannan abubuwa ne saboda maslaha ta jama'a. Waɗannan hadisai gaba ɗaya suna nuna mana irin wannan zalunci, zalunci ne wanda yake mai girma. Don haka a nan malam ya zo mana da hadisi ɗaya a baban, shi ne Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, man ghadama qida shibrin min al-ardi, duk wanda yayi zalunci na ƙasa gulgudan dani ɗaya, wika min sabai ardina, za a yi masa maratayin wuya na kasan bakwai a ranar kiyama, kinan iya gulgudan inda ya zalunta za a sanya shi ya tona sai ya kai karkashin kasan bakwai, wannan ƙasa gaba ɗaya za a rataya masa a wuyansa, sannan ya kinkimo ta sai ya zo inda za a yi taron alkiyama, zai ci gaba da ɗaukanta gwalgwadon tsawon yinin da ya kai shekara 50,000 kamar yadda ya gabata a wacce riwaya. To don haka wannan hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkule yana nuna mana dukiyar ɗan uwanka musulmi, hatta da wanda yake ba musulmi ba, haramun ne ka ci dukiyarsa sai ta hanyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shir'anta. Don haka baya halatta musulmi wato ya ɗau ya ci wani abu daga cikin haƙƙin ɗan uwansa sai ta hanyar wato shi ne so da yarda, ma'ana da daɗin rai. Don haka zalincin da ya fi kowane zalunci girma, ya fi tsanani, irin wannan zalunci, zalunci na ƙasa. Yanzu kaddara cewa mutum ne ya zo ya yi hin ƙarfi ya ƙwace ma mutum gida, ko ya ƙwace masa gona, wannan abin da ya zalunta zalunci ne fa wanda yake mai ɗorewa, mai yiwuwa zai iya danganawa har izuwa kiyama. Kaddara cewa yau ka zo ka zalunci wani, ka amshe masa gona, ka ci gaba da noma wannan gona, Allah ya maka rasuwa, ƴaƴanka suka gaji wannan gona suka ci gaba da nomawa, jikokinka suka gada, jikokin jikokinka suka gada, kaga wannan zalunci ne, zalunci wanda yake dawwama, domin ƙasa ba wani canzawa ba take, kullun tana nan sai ta dangana da alkiyama. Don haka azabar tafi kowace azabar tsanani. Yanzu misali za ka iya samun iyali a cikin gida, wannan gida akalla jika da jikoki suna zaune a cikin wannan gida, sai ka samu cewa sun fi shekara 500 a gida. Iyalin wani ne sun wuce, wannan jikokin shi sun gada, waɗannan ma sun gada. To kaddara cewa wancan na farkon zalunta ya yi wannan gida. Kaga har yau zalincin yana nan, zalincin ya ɗore. Don haka azabar ta tsananta. Don haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ba mu labarin cewa duk wanda ya zalunci ƙasa kaɗan ko da yawa, to zai zo a ranar kiyama da irin wannan azaba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hikimarsa a ranar kiyama, kar ka yi tsammani yanda kake haka za a tada mutum a ranar kiyama. Ɗan wuta sai an kumbura halittarsa. Ya tabbata a hadisi wannan haƙorin ɗan wuta ɗaya ya kai girman dutsen Uhud, yanda ake girmama shi. To don haka za a ƙara masa tsawon wuya, a ƙara masa kaurin wuya, yanda zai iya ɗaukan wannan ƙasa ya ci gaba da ɗanɗanar azaba gwalgwadon shekara 50,000. Wannan kuma shi ne sakamako. To don haka kasancewar wannan hadisi kenan yana nuna mana haramcin zalunci da ƙwace wanda yake na ƙasa, kuma da wanda ya ƙwaci da yawa, da wanda ya ƙwaci kaɗan, gaba ɗayan su irin wannan azaba Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai musu a ranar kiyama. To anan sabilillahi ƴan uwa, mu tsaya mu ma kanmu nazari, musamman ga waɗanda suke azzalumai na ƙasa a yau sun fi komai yawa. Yanda ka tabbata wannan kare fa ba naka bane ba, kawai dan dai rashin tsoron Allah sai a je a haɗu da wasu ma'aikata waɗanda suke azzalumai, wanda Allah ya zare albarka daga cikin al'amarinsu, ta hanyar su za a bi a canza takardu, a canza sunaye domin a cinye ma wannan gidan shi. in har ka ta da rigima kuma za a dauke ka akai ka can gefin gari a baka wanda yake bi kai yana ka ba to yanzu a ci sabilillahi masu irin wannan zalunci shin suna tsammanin za su kwashe lafiya mutum ya zo yayi baka san ba yanda ya ciri ya kulli ya samu wannan fili halin ginawa ne wani yake famar yaya za a iya samu daman sai na talaka ake cinyewa na wanda yake mai hali ba a iya cinye mishi haka nan zai bar shi shekara da shekaru ba wanda ya isa ya cinye masa amma daga an san na talaka ne to wannan za a yi kokarin a cinye masa shi kuma abin da ya hana ya gina rashin hali ne kuma ya kai matsayin cewa hatta da kare za ka ga da kewaye da komai an zo an wannan kin shi sai a zo wai daga mutun ya ta da gini sai a je a zo shari'a a ce wani sulhu za a yi ba sulhu ba ne ba maganar sulhu ma ba ta taso ba dole ne in kaddara cewa ya yi gini hawa 50 dole ne ya rushe wannan gini ya baka fidinka saboda ba ya da haƙƙi a cikin wannan to don haka al'amari ne wanda yake na zalunci wanda zalunci ne wanda kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bai bari wallahi suna nan wanda ake kiran su karnukan meri yawo suke a cikin gari su kewaya nan su kewayo nan daga sun ga wani fili sai su ringa dan kewayowa kwana biyu har ma wani salo da dubara sai a kawo wasu ƴan burgina a aje ko a kawo ƙasa a aje a ga mutumin ya kewayowa dan yi bayani in ya an ga kwana biyu ba wanda ya yi bayani kawai sai su zo a zo a raba wajen wani mai hali a saida masa sai a ce to abinda ake bukata ima zaka gina shi a cikin sati biyu ko wata guda can an je an canza takardu an je an canza takardu shikenan an cinye ma mutum to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana gwalgwajen dani dai idan mutum ya zalunta to kare dani dubu nawa zai kuma zaka samu mutum daya karen da ya ci ya fi kare 50 ko sama da haka kuma ba haka ba kar kai tsammanin sai na wani in takardu kai na banza kai satar fili wanda daman duk filin da yake a ƙasa na talakawa ne na hukuma ne idan kai ma'aikacin ne kai takardu na banza ka saci wasu karuka zaka zo kana dauke da su a ranar kiyama kuma kowa wanda yake cikin wannan ƙasa sai ya muka tsaye a ranar kiyama wani in ya yafe wani ba zai yafe ba dan haka aiki ne wanda yake mai hadarin gaske wanda mutane suna ganin abu ne wanda yake mai sauki a cikin su ya taba kai labari wallahi ba wanda ya taba kai labari a cikin su kuma ba wanda zai kai duk wanda ya tabbata akan haka ba yanda za a iya kai labari Ubangiji Subhanahu wa ta'ala farko zaka ga ya zari albarka a cikin al'amarin sa a ƙarshe Allah ya jarrabe shi da wani bala'i da wata musiba duk abin da ya tara na dukiyar zai tafi akan wannan yanzu misali da baka ga abubuwan da ake wannan muna magana a abin da muka sani a nan cikin birni abin da ake na zaluntar jama'a kuma ka je duk wanda yake zama a ƙauye zai gaya maka yanda ake zaluntar jama'a game da abin da ya shafi gona rikicin cin iyaka ko kuma amshi gona gaba daya da ka ada ma mutum gona kwana biyu kawai sai ya zo ya yi musu ya ce ba tashi bace ya je ya ga su alƙalin ya ba su wani abu domin su mara masa baya su ba shi gaskiya akan cinye wannan gona in har an ja zai iya yin rantsuwa da Allah akan ƙarya ya ce a kawo masa Qur'ani ya rantsi yana ganin kuma ya ci banza an samu wasu malamai marasa tsoron Allah sai su ce in aka rubuta maka Qur'ani ka sha ya warware akwai hanyar da ake bi a warware shi wai shi abin da yake bukata ya mallaki wannan gona ya bar ma wato iyalinsa gado in banda ma wannan gona banda wahala menene ma a cikinta kamar yadda wani mawaki yake cewa hiyal malu illa anna fiha madillatan faman sha'a qasaha wa man sha'a ba'aha yace gona dukiya ce amma akwai kaskanci da wahala a cikinta yace wanda yake so ya kaskanta ya je ta gogawa da ita wanda kuma yake so ya samu lafiya ya sai da ya huta to dan haka kasancewar zalunci kala uku ne akwai zaluncin da kwata-kwata Ubangiji Subhanahu wa ta'ala baya yafewa akwai zaluncin da in bawa ya samu Ubangiji subhanahu wata'ala da wannan zalunci to yana karkashin mashi'atu Ubangiji.